To me sauraro wannan dai wata dambarwa ce da turka-turka da kuma ta da jijiyar wuya da ta barke tsakanin wasu matuka ababen hawa a daidai ga da karkashin kasa dake nan sabon titin Tsorayi mahadar titin zuwa Madobi da kuma zuwa Feshekara inda ɗayan su ya kasance direban karaman mota ne kira gwabta haya wadda ya ɗebo mata masu tallan nono cikin motar har da wasu a cikin but a hannu guda kuma suka yi wato ainihin taho mugama ta baya da wasu masu babura masu kafa biyu kuma suke ta famanta da jijiyar wuya aka rasa waye mai gaskiya wane ne mara gaskiya daga bisani dai na lura da yanda direbobin a daidaita tsawo suka tsaya suka shiga tsakani kuma yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga cikin wannan al'amari inda za mu ji waya abin ya kasance
gaskiya tsakanin su sun taho ne suna ta takute mu ko mun gani kowa da ya taho neman harkar arziki kowa so yake ya tsira da mutunci sai ya tafi harkar sa mu ko muka tsaya muka sulhunta ba mu san dai mun mai gaskiya tsakanin su ba mu san wanda yafi wani laifi ba mu dai muna ta muka ga sun kafa sun tsaya suna ta takuti a
wai tara kuma gurin fitowa daga gadan na gasi
eh daga gada suka fito ina muka tsaya muka yi musu sulhu kuma alhamdulillah kowa ya gama kowa ya tafi harkar sa
neman abinci
ana neman abinci ana ta da kuma muka yi wannan sulhu suka tabu mu ma mun ji dadin abu muka suka tafi alhamdulillah
irin wannan abin ya kake kallon sa a matsayin ka na matukin arewa da sau gashi ba masu arewa da sau ne yan uwanku ba amma kun tsaya kun daidaita
eh sai da muka daidaita mun ji dadi na ji dadi da suka tsaya suka biye mana har suka karbi shawarar da muka ba su kowa ya tafi mu mun ji dadin lamar
ana ganin irin wannan wani lokacin rashin hakuri dan kadan shi yake haifar da matsala mai yawa
to sai haka ne akan na abu kalilan sai a tsaya a bata lokaci mai yawa
yanzu da jami'an tsaro sun zo fa
to ka gani ko sai ya dada bata lokaci ka gani
tana da masaniyar cewa a ƙarshen makon nan kwanakin ƙarshen mako an samu wata hatsaniya a daidai wannan guri kuma shi ma
a
to ya kake ganin hakurin rawar da yake takawa
eh hakurin shi ne ya fara kai ne hakurin
to da fatan dai masu ababen hawan da ma dukkanin masu amfani da hanyar za a rinka kai zuciya nesa ana hakuri don din irin matsala karama ta zo ta rikice kuma ta koma babba wanda wannan a iya cewa san barka sun hakura din kuma abin ya daidaita tunda a cikin ƙarshen mako a wannan guri na sabon titi ne aka samu sabani tsakanin masu ababen hawa da kuma jami'an hukumar kiya ko hadira wanda ya zuwa yanzu rahotanni suke nuna cewa biyo bayan al'amarin an samu nasarar kama wasu da ake zargin sun ba da gudunmuwa wajen lalata motar jami'an kiya ko hadira wanda a wasu lokutan kuma daga irin waɗannan abubuwan ƙananu ne abubuwan suke rikicewa matuƙar ba a yi haƙurin kamar yadda aka yi a wannan ba Ibrahim Abdullahi Suran Ɗinki a kan mita 88.5 da FM muryar zamani.